This is the African Music Mix on the Voice of America.
Amigo! Amigo!
Ali Debson, Mama Sikini.
Leka, Chopis, Sami Sambuila, Bibina.
Kela si to sala, ba diplome vanda kunanda. Misala misalite, ba kompani etonda. Anga ina kene nanga kantonye na lunda.
Listen to the sounds of the continent, where it all got started, on the African Music Mix, on the Voice of America.
If you want to hear the best music, you've already found the place. The African Music Mix on the Voice of America.
Aha! Oye! El tumbador del año se llama Ricky Malonga Simeón. Este guaguanjo es el guaguanjo del loco. Loco! Voy a asesinar. Yo me voy a cumbanchar. Loco, vuelve loco. Me voy a asesinar. ¡Qué bueno! ¡Y qué sabor! Mira, mira, mira este ritmo, aguanco, lo que bailo como yo.
lo que bailo como yo.
El loco quiere gozar.
Mira, mira, mira este ritmo guaguancó. Mira, mira, mira este ritmo guaguancó.
Mira, 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 este ritmo.
Ay. Help
Health news and notes. This is Living Better.
There is a new symbol of a little salt shaker appearing on menus in chain restaurants in New York City. The image is on any menu item containing more than 2,300 milligrams of sodium, or about a teaspoon of salt, the recommended daily limit for individuals. New Yorkers consume considerably more than that on average. Specialist Dr. Howard Weintraub says excess salt intake is a factor in cardiovascular disease.
Elevated blood pressure and the sodium work alone and together to create vascular damage.
New Yorkers like Paul Victor mostly agree the new salt emblem is a positive addition to chain menus.
It's good that people know that, hey, there's a little more sodium than, you know, your daily recommended value and something that you're eating, especially when you're eating out.
Cardiovascular disease was the leading cause of death in New York City in 2013, claiming nearly 17,000 lives. I'm Martin Seacrest for VOA's Living Better.
Ce choc de culture nous a désorientés, désorientés, On était chez nous,
on était bien chez nous,
on était chez nous,
on était aisé chez nous,
on était civilisés là, civilisés là. Pas l'argent, on ne connaissait pas ABCD, on ne connaissait pas l'alcool, on était chez nous. Bien accueillis, les villages étaient contents. Ces jours-là, ils ont prononcé l'amitié et la fraternité. Ils ont prononcé l'égalité. Ils ont dit qu'ils vont nous aider. Ils ont installé les écoles et recrutement forcé. C'était aller à l'école forcée, aller dans l'armée forcée. Ils ont installé l'administration et commencé à demander l'impôt. Voilà comment on a acquis mon déracinement et ma désorientation, oui, Kala. On était chez nous,
on était bien chez nous,
on était chez nous,
on était aisé chez nous,
on était civilisé là, civilisé là. Ses enfants grandissaient avec la médecine, médecine traditionnelle, 100% traditionnelle. Il y a eu choc de culture. Ce
Ce choc des cultures nous a désorientés, désorientés, eh, 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 eh. On était chez nous,
on était bien chez nous.
On était chez nous,
on était aisé chez nous.
On était civilisés là, civilisés là. Partager l'argent et l'administration, mais ils n'ont pas partagé la technique et la technologie. Ah, c'est vraiment dommage.
On était bien chez nous. On était aisé chez nous.
Listening to the African Music Mix right here on the Voice of America.
Searching for the songs that will soothe your soul? Look no further than the African Music Mix on The Voice of America.
Another song reflecting the views of the African Music Mix on The Voice of America.
Avuta pumzi, avuta pumzi, we, avuta pumzi. usimone amenembeka. Ukadhani umefika, usimone anabeka. Ukadhani amefika, pengine anatuacha. Kesho wanachora, usimone amejaza nyuma. Ukadhani yako poa, usimone amenembeka. Ukadhani umefika, usimone anabeka. Ukadhani amefika, pengine anatuacha.
Na kama unayo si mwisho wa maisha, ni ugonjwa tu kama malaria. Meza dawa, piga tizi, kula vizuri utaishi fiti. Maisha utayasukuma. Maisha utayasukuma. Na mjinga usiojua kujichunga, kila shimo unaona unadunga. Ebu ujichunge kijana, utakuja kufa tukuzike Langata. Pacha asione tu
huyo ashainua
kifua kisipite tu
huyo ashajibonga
tako lisipite tu
mate yashamtoka
tako lisipite tu
mate yashamtoka
futa pums we afuta pums futa pums we futa pums.
To the heartbeat of Africa, the African music mix on The Voice of America.
Masana dunia kuidaria.
Wote dariya zami, wote kamishon ba mata kuma zuma ho kata zaka mai da shatan zamani. Ana dariya babu hujja.
Masana dunia kuidaria.
Kada kai an kanayi.
Masana dunia kuimurmushi. Kudaina mugun tagumi
tagumi sai abin da ya ci gaba
kudaina mugun tagumi waga wakal ta kuce kudaina mugun tagumi shata yau ayya tuna hada ku
ye hanga mu isabaka ye waga wakal ta kuce ye hanga mu isabaka ye
wannan
bauta ta mu ce
wannan ta mu ce Allah ya dora wannan matsoli kayan mu
su ko mata ta su
ce wannan ta su ce shatan zamani
kaji be misali kauye can
mun koma ta
su ne rishiya
haka nan na
ita ce za su je
wannan gaskiya ne
su ka su za su yi
wannan gaskiya ne
su tuka tuwa mu ci su da mahura mu sha su tuka tuwa mu ci su da mahura mu sha ruwa in za mu sha mata sai sun durkusa ruwa in sha mata sai sun durkusa birni kuma
mun komo birni
aiki za su je
na gaskiya
aikin gwamnati za su je
na cikin biro kun
kasuwanci sai su yi
haka nan na
kudi in sun rika
sai sun ba mu da kashewa
ba mu ga dan mu ci
sai sun ba mu nasara
kan ma sai sai kullu sai sai
da shadda tare
da kuma kuma sun sai
wannan gaskiya
ne ce maza kuma dan su sa
mu sanya mai yado da kyau
sun sai kare sun sai
wannan nasu ne
kalladi kuma sun sai kwalliya kuma za su yi dan wa za su yi
dan saboda mai gida ya diba ya gani shatan zamani
salele dan wa za su
dan saboda mu maza mu diba mu gani ran mu shi wani shatan zamani
salele dan wa za su
dan saboda mu diba mu gani ran mu shi wani shatan zamani
gani a za su je mata sai sun tambaya
wannan gaskiya ne
in mun ce su je
sannan za su tahiya
nan suje din mun ke kan suje
ko ina ba su
zuwa tahiya ita babu
ko bakin koha ba su zuwa shatan zamani
wannan tahiya ita babu ta mai bautawa kamar haka salele shi diyal kace
eh
matal kace wai koko bai war kace
bai wata ce shatan zamani ni ma bai wata ce
mai bauta ma kamar haka salele shi diyal kace talkace wai koko bai wake
bai wata ce shatan zamani bai wata ce mani ne
ta babu kuma amar muke mata su ma bayun mu ne kenan jama'a amar muke mata su ma bayun mu ne mazana duniya ku yi dariya mazana duniya ku yi burmushi
Salele
sarkin dumi
yanzu kada ta kace sun fada gaskiya ta hito
wai shin matar kanawa
mata ta guda dai shatan zamani
ni ma mata ta guda
na sani shatan zamani
amma ni ma mata
ta guda mata shi guda dai rabu tana gida
dai ka set mata dai fida
mata shi guda shatan zamani
Rafael ma mata dai fida
mata shi guda dai shatan zamani mata guda dai
Dudutam ga mata te fuga
mata shi guda dai shatan zamani
Ijuku mata te fuga
shatan zamani ijuku ba shi da ko guda shi da Isa ke mai mata su da barma kullun suna layi wajen yawo wajen jira abin
ai mana arme za su yi
kai da mu huta shatan zamani da mai isa barka
nace bana arme za su yi
kai da mu huta shatan zamani balle dai kai
salele tambaya garan
Allah sa mun sani
ba mai mata guda
to
yazo a cikin gida gaisuwa nawa za a
yi gaisuwa guda ɗaya ce za a yi shatan zamani guda ɗaya
nace salele ka faɗi da kyau
haka nan na gaisuwa ɗaya ce za a yi shatan zamani
kasan kullum tambaya garan
to wai Allah sa mu sani ba ka amsa
kuma kasan amsa za ka bai
ina zuwa ba ka ita Allah dan dai Allah
sa mu Usman mata ta guda mun jar mu kai mata ta guda Lida wen mata te guda Hamid al-Qadir mata te guda Jiba Marcus mata te guda Salah Abi mata te guda Abdullah Jori mata te guda Baba Sanusi mata te guda Shehu Ahmad mata te guda a cikin gida gaisuwa nawa za su sha
guda dai ce za a yi shatan zamani
kai ka san mun ya ne da su
duk da wannan shatan zamani guda dai suka
aje gaisuwa guda za a yi da su
duk da wannan gaisuwa guda dai suka aje gaisuwa guda dai
isu mata ta biyu Hamma Ahmadu mata ta biyu ba mata ta biyu sun zo a cikin gida gaisuwa nawa za su sha kenan jama'a an ware mu ke mata su ma bayun mu kenan jama'a an ware mu ke mata su ma bayun mu
food for thought and good for your feet the african music mix on the voice of america African music from throughout the continent. The African Music Mix on the Voice of America.